sashin Hausa na murya Amurka ke magana kai tsaye daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16:25 da kuma 31. A birnin Yamai dake Jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen radio sun hada da amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalal FM da kuma Niya dake birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya kama mu a tashar FM ta Alpha Radio dake Kumasi. Baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashinhausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Hadiza Chari ce tare da Sarfilu Gomez da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke kawo muku wannan shirin a yau Asabar 16 ga watan Nobamba na shekarar 2019. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi Sarfilu ba mu kanan labarai.
To jiya Juma'a an samu da dan mai taimaka shugaban Amurka Donald Trump da aikatan laifuka bakwai da ake tuhumarsa da su wato Roger Stone. Hukumar zaben kasar Somalia mai zaman kanta NIEC ta sanar da shirin fara yi wa miliyoyin ƴan kasar rijistar zabe. Haka kuma shawarar da ba tsammani ya kasar Iran ta yanke na ƙara farashin man fetur ya haddasa zanga-zanga kalla birane 5 da kuma korafe-korafe ta yanar gizo.
A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa an samu tashin hankali a zaben jihar Kogi. Haka kuma za mu leƙa jihar Bayelsa domin jin yadda zaben yake gudana a can. Sai kuma komawar shugaban Najeriya gida daga tafiyar da yayi ta kwanaki 15. Muna dauke da duk waɗannan bayanai cikin shirin. Muna kuma tafe da shirin amsoshin tambayoyin ku wanda Ibrahim Garba ya shirya kuma zai gabatar. Amma duk kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya.
To jama'a assalamu alaikum da fatan an yi lafiya ga cikakkun labaran duniya. Jiya Juma'a an samu da dan mai taimaka shugaban Amurka Donald Trump da aikata laifuka bakwai da ake tuhumarsa da su ciki har da laifin yin katsalandan ga majalisar wakilan Amurka kan bincikan da suke na gano gaskiyar ko kwamitin campaign din Trump ya hada kai da rashin lokacin zaben 2016. Haka kuma an samu Roger Stone da laifin yi wa ƴan majalisa ƙarya da kin bayyana domin amsa tambayoyi. Tuhumatuhuman da mai bincike na musamman a wancan lokacin Robert Mueller ya fara su tun farkon shekarar nan a wani bangaren binciken katsalandan din Rasha a zaben Amurka. Stone zai iya fuskantar hukuncin ɗauri har zuwa shekaru 20 a gidan yari idan aka yanke masa hukunci a watan Fabrairu mai zuwa. Roger Stone ya zanto mai taimakawa Trump ko mai bayar shawara na 6 da aka samu da aikata laifi a binciken da Robert Mueller ya yi. Trump ya kafa sakon Twitter jim kadan bayan da aka sanar da hukuncin kotun. Yana cewa hukuncin sarrai ne da ba taba ganin irinsa ba a tarihin Amurka. Hukumar zaben kasar Somalia mai zaman kanta NIEC ta sanar da shirin fara yi wa miliyoyin ƴan kasar rijistar zabe wanda yake zaben gama gar na farko sama da shekaru 50. Shugabar hukumar zaben NIEC Halima Ismail ta faɗa murya Amurka cewa hukumar ta fara yi wa masu zaɓe rijista a watan Maris na shekarar 2020. Aikin da zai kwashe watanni domin tabbatar da an yi wa mutane a Mogadishu da sauran yankunan ƙasar rijista. Ta ce za a buɗe ɗaruruwan cibiyoyin rijista domin gudanar da wannan aiki. An kiyasta mutane miliyan 12 ne a Somalia amma a zahiri rabinsa kaɗai za a iya kaiwa gare su domin yi musu rijista a cewar Halima. Halima ta ce masu ruwa da tsaki da kasashen duniya za su haɗu da jami'an zaɓe a farkon shekara mai zuwa domin tattauna yadda za a gudanar da yi wa al'ummar ƙasar rijista. To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Shawarar ba tsammani da kasar Iran ta yanke na ƙara farashin man fetur a daidai lokacin da tattalin arzikinta ke tangal-tangal. Dalilin takunkumin da Amurka ta saka mata da kuma batun cin hanci da rashawa a ƙasar ya ɓata wa ƴan ƙasar rai ya kuma haddasa zanga-zanga a ƙalla birane 5 da kuma korafe-korafe ta yanar gizo. ba tare da wani gargadi ba kamfanin man kasar Iran ya sanar da karin farashin kashi 50 cikin 100 da safiyar jiya Juma'a a wani sabon tsarin kayyade adadin mutanen da za su iya samu kuma kamfanin man ya ce za a iya baiwa kananan motoci har zuwa lita 60 a wata akan sabon farashin wanda daga nan kuma farashin zai ninka kan kowace lita idan mutum ya wuce adadin sa Gidan talabijin mallakar gwamnatin Iran ta nakalto maganar mataimakin shugaban kasar Mohammed Baga Novak yana cewa karin farashin da kuma sabon tsarin da aka samar an yi da domin samarwa da gwamnati kudaden da za ta ke baiwa kusan mutane miliyan 60 masu karamin karfi Daga ƙarshe a wani jawabi da aka yada ta gidan talabijin a farkon makon nan shugaban kasar Afghanistan Sharaf Ghani ya sanar da cewa gwamnatinsa za ta saki wasu fitattun ƴan kungiyar Taliban domin musayar su da wasu kasashen yamma biyu da aka yi garkuwa da su a wani mataki na samar da hanyar sulhu da kungiyar ƴan bindigar
Tafilu kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen House na muryar Amurka a birnin Washington DC Sai fagen rahotanninmu da misalin karfe 2 ne hukumar zabe a jihar Kogi ta rufe rumfanan zabe bayan kammala zabukan gwamna da na majalisar dattijai a wani yankin jihar ta Kogi wakilin mu baban gida Jibrin da yanzu haka yake bibiyar yadda zaben ke gudana ya aika mana da karin bayani
kimanin mutane miliyan 1.5 ne ake sa ran za su kada kuri'unsu a wannan zabe na gwamna da ake gudanarwa yau a jihar Kogi inda jami'an siyasa 24 suka tsaye da ƴan takara kuma daga cikin su akwai gwamna mai ci yanzu Alhaji Yahaya Bello na jam'iyyar APC da ke neman wa'adi na biyu sai kuma Alhaji Musa Wada na jam'iyyar PDP da kuma barista Natasha Apoti ta jam'iyyar SDP da ke zama kallabi tsakanin rawuna kawai yanzu dai ɗan takaran sun bayyana gamsuwar su da yadda aka gudanar da zaben a cewar dan takarar PDP Musa Wada
the card that recognizes it fast and I think and hope if it continues this way we'll have a very fair election
sai dai a bangaren ta malama Natasha Apoti ta jam'iyyar SDP ta bayyana rashin jin dadin ta game da yadda wasu ƴan banga suka so hana masu zabe a mazabarta da ke karamar hukumar oke ne kada kur'un su kamar yadda ta shaida wa manema labarai
and as you all saw I was accredited right, well my card read right, and my thumbprint recognized right.
Sai dai alhamdulillahi yanzu an riga an kammala na kada ƙuri'a ta kuma jama'a da dama ma sun samu nasara. To koya masu kada ƙuri'a a wannan zabe suka gani ga dai abinda wasu da suka kada ƙuri'un nasu a yankunan jihar daban-daban ke cewa. Wannan malama ta ce kuma na gudanar da shi ne cikin kwanciyar hankali ba tare da wata matsala ba kuma na zabi wanda nake so ba tare da tsangwama ba shi ma wannan malami ya yi bayani kamar haka
We are getting to understand and getting what democracy is all about.
Yace an gudanar da zaben cikin nasara na yi zabe ba tare da matsala ba na'urorin zabe na aiki ba tashin hankali abin ya yi kyau matuƙa shi ma bangaren sa gwamna Yahaya Bello na jihar ta Kogi ya bayyana ga sauran sa da yadda aka gudanar da wannan zabe
I will urge all the people of Kogi say that they should not be close into their hands as law enforcement agencies have been charged to do their job and I equally call on my supporters not to perpetrate any violence anywhere
gwamna Yahaya Bello yace ina kira ga dokatan al'umma har Kogi da kada su dauki doka a hannunsu ha kuma ina kira ga magoya bayana da cewa kada su tada hankali kuma duk wanda ya tada hankali hukuma za su dauki matakin da ya dace a kansa ita ma bangaren ta hukumar zabe ta bakin wani jami'in ta ya bayyana cewa zaben na tafiya kamar da aka tsara yan banda wasu ƴan matsaloli da ba za a rasa ba ta bangaren jami'an tsaro kuwa kimanin ƴan sanda 35,000 ne aka tura jihar ta Kogi domin sa ido kamar da muƙaddashin Inspector General ƴan sandan Najeriya Abdulmajid Ali ya shaida wa ƴan jarida a Lokoja. Sai dai duk da wannan mataki da ƴan sandan suka dauka a jiya, hadiman gwamnatin jihar Oyo Shehi Makinde na PDP da yazo sa ido da ke jagoranta yakin neman zaben na tamiyar PDP sun koka cewa wasu ƴan bangar siyasa sun kai har ya hotel din da gwamnati yake zaune. Tuni dai da ƴan sandan ta yi barazana karbe duk wani da aka samu da hannu wajen satan akwatin zabe a lokacin wannan zabe. Sai dai hayan da take gab da hada wannan rahoto, na samu rahoton barkewar rikici a wata mazaba ta biyu dake makarantar primary ta Ajayi Krauda dake birnin na Lokoja, inda aka ce wasu mutane sun yi harbe-harbe tare kuma da sace akwatunan zabe da kokarin jin tabakin kakkin rundunar ƴan sanda na jihar ta Kogi game da wannan al'amari. Ya citara Babangida Jibrin, murya Amurka daga Najeriya.
Madalla a gaida Babangida Jibrin daga jihar Kogi. Kuma bari mu leka jihar Bayelsa domin jin irin wainar da ake toyawa a can. Na zanta da wakilinmu na yankin Lamido Abubakar, inda na tambaye shi ko me ke faruwa a zaben.
Wato hanyar Hadiza, abin da ke faruwa shine kawo yanzu dai za a iya cewa zaben na gudana kamar yadda hukumar zabe ta kasa ta tsara gudanar da shi a jihar Bayelsa da ke yankin Niger Delta. Amma dai zaben ya bar baya da kura sakamakon rukunin zabe da muka ziyarta waɗanda suka haɗa da Manambe da kuma karamar hukumar Okoke wadda ita ce mahaifiyar tsohon shugaban ƙasar tarayyar Najeriya Goodluck Jonathan. Ba a sami fitowar jama'a ba kamar yadda aka tsammaci gudanar da zabe da kuma fara shi zaben cikin lokaci. Sannan kuma akwai wata mazaba da miziyarta da ke ƙauyen Sagoma inda wato kanwa mutane da su fito da ya kamata ba, amma kuma an samu matsala tashi-tashi hankula sun suka mamaye harkar zaben, inda aka samu halbe-halbe a sassa daban-daban na mai kan uwa da wagi musamman a garin Yenagoa. Wata mazaba da ake kira Amarata wato Opolo da ke garin Yenagoa, an ji halbayan dubbe ne suka kawo tsaiko. Sannan kuma an samu su da suka yi awon gaba da kayayyakin zaɓe su ƴan bindiga ɗin a sassa daban-daban na jihar ta Bayelsa. Abin da ke faruwa shi ne a baya-baya an samu tashi-tashi hankula wanda har jami'an tsaro guda biyu suka rasa rayukansu. An samu kashe-kashe a lokacin da ake gudanar da yaƙin neman zaɓe a sassa daban-daban da jam'iyyu daban-daban na jihar ta Bayelsa. Sai dai an ɗauki ƙwararren matakan tsaro a sassa daban-daban. An tanadi jami'an tsaro sama da 32,000 domin tabbatar da tsaro a yankin na Niger Delta musamman inda ake gudanar da shi wannan zaɓe. Kuma na ma tattauna da jami'an tsaro da ke kula da harkar tsaro sun ce a tsaye suke na tabbatar da an gudanar da wannan zaɓe ba tare da samun wata matsala ba. Shi ma kansa tsohon shugaban ƙasar tarayyar Najeriya Dr. Goodluck Jonathan Jonathan da ya yi sammako a mazaɓarsa da ke garin Okoke ya koka kan cewar jami'an zaɓe ba su fito lokacin da ya kamata ba. Ya yi sammako ta safe zuwa wurin rumfar zaɓe. Sannan kuma ya ce ya saba duba zaɓe a sassa daban-daban na duniya kusan ya koka ba haka ake yi ba. Ya yi kira ga matasa ma da su fito su da suke kula da harkar zaɓe da su fito da wuri-wuri ba shi ne ya riga su. So zuwa yanzu dai muna samun rahotanni tashi-tashin hankula a sassa daban-daban na jihar ta Bayelsa musamman da ke kan ruwa. Dama ita jihar Bayelsa kamar yadda bayanai suka nuna tana da ƙananan hukumomi takwas, wasunsu kuma kan ruwa suke. Yanzu haka dai bayanan da muke samu daga garin Mande da ke jihar ana samu ana ɗauki ba daɗi tsakanin wasu ɓangarori ko kuma wasu ƴan bindiga da ba a kai da ganewa ba wanda aka nuna sun sace akwatin zaɓe kuma kawo yanzu ma ba a san inda suka nufa da shi ba. To insha Allah za a samu ƙarin bayani a shiri na gaba domin jin hali da ake ciki dangane da shi wannan zaɓe.
To madalla a gaida Babangida Jibril. Yanzu kuma har ila yau muna Najeriya, inda shugaba Buhari ya koma gida daga ziyarar da ya kai ta kwanaki 15 a Ingila. Umar Faruk Musa ya haɗo mana wannan rahoton.
Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya dawo Abuja jiya bayan da ya rage kwanaki biyu daga kwanaki 15 da ya tsara cewa zai yi a Ingila, inda yake zaman raɗin kansa, amma kuma ya yi wa Najeriya waɗansu ayyuka ko lokacin da yana ƙasar Ingilar. da yake gana da manema labaru bayan da ya sauka filin jirgi na Nnamdi Azikiwe a sashen sauka jirage na shugaban kasa Muhammadu Buhari ya ƙara yi wa ƴan Najeriya alƙawari da jaddada musu cewa lalle shina nan bisa zumunta zai musu aiki tukuru da kuma rike amana su dangane da gudanar da mulkin kasa wannan jawabi ne ya zo a daidai lokacin da ƴan kasa ke fama da lalurori daban-daban a cikin kasar yayin da shugaban yake waje kuma na hira da ambassador Ibrahim Masule wani mai sharhi kan al'amura a Najeriya domin in je fahimtarsa da wannan jawabi na shugaban Muhammadu Buhari da kuma irin fatar da ƴan Najeriya suke da akan muhimman abubuwan da ya kamata shugaban Muhammadu Buhari ya himmatu wurin yi a daidai lokacin da yake dawa daga wannan hutu na kwanaki 13 da yi a kasar Ingila inda yake cewa
ga sannan fa yanzu ba wani abin da ya damu mutane irin rashin tsaro wanda abin munin ya kai yadda ya kai kuma shi sha'ani mulki na Allah ne Ubangiji yana cewa diwallahi diwa rasula ulul amri minkum an ce kabi shi kabi manzon shi kabi wanda Allah ya ba hukunci a kansu a yanzu ko da ana so kowa so shi Allah ya ba mu cikin kasar nan wata kira iyakan mutane su ba shawara na gari in ya ji ya amfane shi amfane kasar gaba ɗaya kuma bai ji ba wannan tsakanin shi da Ubangiji shi babban abu shi ne a duba harkar tsaron nan sosai don rashin tsaron nan duk yawan da za ka yi na kawo masu masana'antu da wani abu kowa ya ji abin da kasar kai take ciki ba wanda zai zo sa kuɗin shi a cikin kasar ka so duk yadda za ya kamata a sake duba wannan tsaron tun daga gundumomi zuwa wajen hakimai daga ta zuwa state da shauransu a san yadda za a sake wannan tsaro shi ne na fari na biyu kuma wato shi ma yana tare da tsaro a san yadda za a samu wa matasa aiki sosai ba kullum a ta kokarin cewa ana ba mutane 2,500 ko a samu abin da mutum zai zama yana dogo ba to ta yin masana'antu shi ne za a samu inda mutane suke da yin don wama kuma za a samu masana'antun nan ba sai an samu kwanciyar hankali kasar da ba kwanciyar hankali ba wanda zai kawo kuɗin shi zuba a ciki duk yawan da mutum zai yi ba zai samu wani abin da ya kamata ya bari kuma ya kamata a duba sosai a dinga monitoring abin da yake faruwa wato a ringa duba abin da yake faruwa a cikin ma'aikatan gwamnati da dama akwai wasu abubuwan da yake kasance babu dadi a ciki babu kuma amfani a ita tallasa wadannan abubuwan amma
kamar matsalar na canci da rashawa kenan
yawa kamar wannan mutane da yawa suna ganin watakila in ma akwai wani abu da aka samu wanda za a ce an yi galaba shi ne da ake surutun kuma ake wani abu da ba a surutun to yanzu duk da surutun akwai zannin a watakila abubuwan kusan ya soyi fina da ko su da kansu ma'aikatan gwamnati su suna kuka da yadda abubuwan nan yake tafiya.
Ambassador Ibrahim Masule kenan wani mai sharhi kan al'amura a Najeriya a tattauna da ne da shi a Abuja ba da shugaban Muhammadu Buhari ya dawo Abuja daga hutu da ya yi a kasar Ingila. Halin da ake ciki dai wasu 'yan Najeriya suna ganin cewa muhimman burin da suke daga shugaban Muhammadu Buhari bayan sha'anin tsaro shi ne duba maganar rufe iyakoki da aka na Najeriya wanda ya kawo cece kuce da kuma kace na ce da 'yan siyasa suka fara a daidai lokacin da ake shirya gudanar zaɓuka a jihar Bayelsa da kuma jihar Kogi. Umar Faruku Musamman Amurka a Abuja, Najeriya.
Madalla a gaida Umar Faruku Musa. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji amsar tambayar Tanimu Inuwa Zangon Buji na karamar hukumar Dutse a jihar Jigawa mai son jin tarihin masarautar Dutse a jihar ta Jigawa. To idan mai tambayar na saurare ga ansar ka da wakilinmu a Kano Muhammad Ibrahim Kwari ya samo daga wajen masanin tarihin masarautu Malam Ibrahim Ado Kurawa wanda Kwari ya fara da tambayar sa kamar haka.
To a karmakan Allahu wani mai sauraron namu ne dai yake cewa a bashi tarihin masarautar Dutse.
To alhamdulillah masarautar Dutse kasa ce wadda yake da ma tana nan a ƙarƙashin ƙasar Kano tun lokacin kafin a yi jihadin Shehu Dan Fodiyo har aka zo aka yi jihadi wasu ƙabilu na Fulani ya zama cewa su aka ba wannan ƙasa saboda yanayin yadda aka yi jihadin Shehu Usman Dan Fodiyo akwai wanda suka yi hijira yamma akwai wanda suka yi hijira a gabas to su mutanen Dutse mabiya Shehu Dan Fodiyo sun yi hijira a gabas a kasar Wudil aka taro a gargashin Malam Bakatsari wanda shine shugaban kabilar Jobawa to a cikin kabilun nan da suka hadu akai jihadi anan akwai jallubawa akwai yalligawa to jalluwa da yalligawa dama akwai yawancin su anan kasar dutse tun kafin Shehu Dan Fodiyo ya fara jihadin sa to da aka zo za a yi jihadi sai suka tawo suka hadu da malam Bakasani to aka yi jihadi a wannan bangare na kasar Kano wato tun daga Wudul Kadangana har da ita kasar Dutse Kadangana da Jaho Kadangana nan da Rano da kuma Sismaila Sitakai wanda wannan duk mutanen da suke jihadi a wannan wurin a karkashin malam Bakasani suke
to sai masarautar Dutse kenan
a'a ba masarautar Dutse ba almajiran Shehu Dan Fodiyo akwai malam Bakasani akwai malam Saluhu Bajallubi akwai malam Musa dan Amada shi ma Bajallubi akwai malam Saluhu dan Lawan shi yalligawa ne to wa'annan jallubawa da yalligawa suna kasar Dutse kuma tunda akai wannan abu akai jihadin nan tsakanin zuri'ar malam Musa dan Amada wanda yake sune jalluwa da zuri'ar malam Saluhu dan Lawan sune yalligawa su suke sarauta a Dutse daga lokacin da aka yi jihadin Shehu Usman dan Fodiyo bayan an yi jihadi sai ya zama dama can akwai sarkin Dutse Gojabo shi alwali yace ya zo ya zauna itinkari masu jihadi to da aka cinye shi a wannan yaki na jihadi aka zo sai aka ce to kai malam Saluhu dan Lawan da malam Musa dan Amada ku je ku zauna ku abin nan a Dutse shi kuma malam Saluhu dattuwa shi ma Bajallube ne shi ne shugaban Jalluba sai aka dama shi almajirin Shehu Dan Fodiyo yana nan a rubuce a cikin rawajin sanan ta waziri Gadado dan Lemu na Sokoto saboda haka shi kuma ya dawo Kano ya zama alkali daga baya to duwan nan kabila su daya jalluwa ne amma yanzu idan ka duba tarihin kasar Dutse da suke bayarwa wanda shi ne wanda yake official ya yi sabani da wannan
a hukumance yanzu
a hukumance idan ka duba website ɗinsu za ka gani su jalluwa nan suna kiransu jalligawa haka suka rubuta amma yalligawa su rubuta musu yanda suke a nan wannan abu yana nan a rubuce amma dai mu abin da muka sani gashi nan dillitafan nan da suke na tarihi kafin yanzu a masarautar Dutse abin da suka faɗa kenan su kuma ga abin da suka faɗa ko ba gaskiya ba
to kaman wannan yana nuna cewa dama ita masarautar Dutse tana nan kenan gabanin ma maganar ɗaliban shi Shehu Dan Fodiyo su mamaye wurin
ba a masarauta take wa sarki bane sarki ne irin na sarkin gari kamar daga babban daga ci sarkin Kano shi kadai ne sarki duk anan bangaren duk wasu wannan wurare sarkin gari ne kuma garin ya danganta da irin habakarsa a za a iya kara masa wasu 'yan ƙauyuka wannan sarkin ya zama sarkin wannan yanki amma ba sarkin ƙasa ba ƙasa ɗaya ce ƙasar Kano kuma sarkin ta ɗaya
kenan za a iya cewa to za a iya
gane idan ka duba a tarihi ina nan a rubuce alwali tun lokacinsa wannan sarakunan suna nan kuma suna karkashin a matsayinsu na sarakunan yanki abinda ake faɗa da turanci territory
to tashibin malam za a iya cewa yaushe ne ita Dutse ta samu likafar ta zama ta samu sarauta ta samu sarkin yanka
an yi lokacin rimi da yawa nada wannan sarakunan nasa ka gane ya nada sarkin Dutse Alhaji Abdullahi Mai Kano aka ba shi sanda irin sandan da Bature yake ba ana cewa chiefs shi Bature fa chiefs yake akwai bambanci tsakanin chiefs da emirs to saboda haka chiefs da ake yi da Bature yake bawa sanda an bawa sarkin Dutse Mai Kano lokacin rimi da sawakin zuwa ya zo yawanci kalar da wannan abu sannan da aka ba jihar Jigawa sai aka maida su sarakunan yanka aka ba su sanduna da Dutse da Ringin wanda da duk kasar Kano ce ka fahimta can kuma ga Hadejia ga Gumel ga Kazaure
kenan lokacin da
daga lokacin da aka ba jihar Jigawa shi ne za ka yi magana sarkin Dutse ya zama sarkin yanka an ba shi gundumomi hakimai amma da can a lokacin da rimi ya yi aka soke da ƙaramin hukumar Dutse ne da Kiyawa
to su wadancan dalibai na Shehu Usman Dan Fodio misali bayan da watakila suka zo da gidama ba ai wani yunkuri na misali samar da shugabanci da koda ba a kira abin sarauta ba a wurin
ai an musu shi Musa Dan Amadu ai zama sarkin dutse ka gani ai suna ne kamar sarkin dutse sarkin gaya sarkin Fulani Bebeji sarkin Ringin sarkin Sankara duk irin wannan sarakunan garuruwa ne ka fahimta sarkin Babura da sauransu duk a irin wannan suke amma ba wai sarki ne tuta Shehu Dan Fodio ba misali Kano Katsina Zazzau Daura ka gani sai Borno aka ba Gwani Muktar Shehu Dan Fodio ba shi tuta Bauchi aka ba wa Yakubu Adama aka ba wa Modibo Adama to haka wannan kasashe ne dama can suna nan da labarin sa kasar Hausa ba wai irin wannan kauyuka ba da zaka zo yanzu da Bature ya ba su sandina
menene bambancin waɗannan sandinan watakila da kake magana Bature ya bayar da kuma waɗanda kake magana yanzu cewa na zamanin Shehu Dan Fodio
ai an gaya maka Shehu Dan Fodio da yazo ya ba da tuta ga kasashen da suke dama asali na kasar Hausa Daura Kano Katsina Zazzau Gombe Adamawa Bauchi wannan duk kasashe ne suna nan dama da akwai su wannan kasashen Hausa Kano Katsina Zazzau Daura kasashen Hausa
dama suna da sarauta
amma suna da sarakunan su kuma suna da yankin su saboda haka Shehu ya ba da tuta tunda mutane sun tawo daga wannan kasashen sun zo sun samu Shehu Dan Fodio sun masa waya sun ce kai ne amirul mu'minin ka san waya ake da suke masa waya yace ku je ku yi hijira ku yi jihadi a kasar ku kuma ku kafa musulunci daular musulunci daga da Bature yanzu sai ce na dena ke yanzu ni zan nada ku kuma yanzu nada kun nan da zan yi dan tabbatar da ku ga sanda staff of office chiefs ka gani sannan kuma a wasu wuraren ma da ba su da su ma sai wasu sanda yace na mai da ku chief saboda haka wanda suka gaji Turawa jihohi su suke yin chief su ba shi sanda ba sa yin abin da Shehu Dan Fodio Shehu da gaske yake mutane suke jihadi sun yarda da musulunci shi ko yanzu wanda yake da jiha gwamna ba shi da legitimacy din sa constitution saboda haka ya zaya amir babu
kenan lokacin da Turawa suka zo ba su kara sarakuna ba kenan misali mu a kasar Hausa
ai ba su kara ba dai a Kano kamar yanzu Argungu sun mai da shi sarki ka gani wanda za can ba a yarda da shi yana ta yaki da sarkin musulmi ningi sun mai da shi sarki wa musulunci ba mu saboda ba su da wani tsari da za su kawo sai dai su koyi abin da yake a kasar Hausa shekara 1000
daga lokacin da watakila yanzu za a iya cewa ita masarautar dutse kenan kusan shekarun su daya da jihar Jigawa kirkirar jihar Jigawa
kwarai da gaske
kenan sarakuna nawa kenan za a iya cewa ita masarautar dutse tana da su idan ka dauki watakila wadancan sarakuna da ake fada na gari
sarakuna uku ne yanda su suka rubuta fa a tsarin su emirate na dutse
na'am
sun ce sarkin dutse Alhaji Abdullahi mai Kano sarki ne na emir ka gani sun ce mahaifin wannan sarki mai martaba Alhaji Sanusi sarki ne sun ce kuma mahaifin shi kuma sarki ne yanzu mai martaba Alhaji Nuhu Muhammadu Sanusi sarki ne wannan su ne irin sarakuna da suka ce gashi su ma nasu saboda zamani ya zo
to sai a kasance da mu makon gobe dan jin an soshin wasu tambayoyin yanzu a madadin Malam Ibrahim Ado Kurawa masanin tarihin masarautu da wakilinmu a Kano Muhammad Ibrahim Kwari da wanda ya hada mana sautin Salaman Abu da injiniya mu na wannan lokacin ni Ibrahim Kalma Sai Garba ke cewa sai makon gobe
madalla a gaida Ibrahim Garba kafin mu kammala shirin ga Sarfiru ya dawo da labarai amma a takaice
to a takaice hadari a jiya juma'a an samu da dan mutemakawa shugaban Amurka da aikata laifuka bakwai da ake tuhumarsa da su cikin haddalin yin katsalandan gambarin sa wakilan Amurka kan binciken da suke na gano gaskiyar ko kwamitin campaign din Trump ya hada kai da rashin lokacin zaben 2016 haka kuma an samu Rajas da laifin yi wa 'yan majalisa ƙarya da kin bayyana domin amsa tambayoyi tuhume-tuhumen da mai bincike na musamman a wancan lokacin rabon mulki ya fara su tun farkon shekarar nan a wani bangaren binciken katsalandan din Rasha a zaben Amurka.
To masu sauraro da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci. Amma idan Allah ya kai mu anjima da misalin karfe 9:30 agogon Nigeria, Niger, Kamaru da Chad, wato 8:30 kenan agogon Ghana, inda zamu dawo da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Salfido Hashim Gumel da ya taya ni gabatar da shirin, da Hailu Haili da ya hada shirin ya bada umarni, sai kuma injiniyan namu na yau Voitech wanda muka fi sani da zanga-zanga, ni Hadiza Kyari ke cewa sai mun sake haduwa insha Allah a shirinmu na dare.